Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A ranar Talatar da ta gabata ne Amurka da Iran suka fafata a gasar cin kofin duniya a rukunin ba, inda Amurka ta yi galaba akan Iran da ci ɗaya mai ban haushi. Shin me masana harkar ƙwallon ƙafa ke cewa kan wannan wasa wanda ya ɗauki hankalin duniya? Duba da irin takun saka da ake samu tsakanin ƙasashen biyu a fagen siyasa. Yau batun da za mu mai da hankali akan kenan, sunana Mahmud Lalo. Kamar da wasunku suka ji a farkon shirin, a ranar Talata da ta gabata ne Amurka da Iran suka fafata a gasar cin kofin duniya a rukunin ba, inda Amurka ta yi galaba akan Iran da ci ɗaya mai ban haushi. Wannan wasa dai ya ɗauki hankalin duniya duba da irin karuwar rana da ake tsakanin ƙasashen biyu a fagen siyasa, lamarin da ake ganin ya shiga fagen wasan ƙasashen biyu. Wannan nasara dai ta ba Amurka damar shiga zagayen 16 a gasar. Dangane da wannan fafatawa, abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da mai sharhi kan ƙwallon ƙafa Malam Garba Suleiman, ɗan asalin Najeriya mazaunin Boston a nan Amurka, a kuma yadda hirarsu ta kaya.
Wasa da aka fafata aka gwabza karo tsakanin Iran da Amerika ya ƙayatar ƙwarai da gaske, ya ba kowa sha'awa, tun ma ba su Amerikawa ba da kuma duk wani mai sha'awar kallon ƙwallo a duniya.
To akwai masu cewa harkar siyasa ta shigo wannan bugawar da aka yi, ta kake ganin wannan abin ya tabbata?
Duk wanda ya san abin da yake faruwa a duniya kuma yana jin labarai iri-iri ta kafofi daban-daban ya san cewa ba a ga maciji tsakanin Amerika da Iran. Ba irin takunkumin da Amerika bata sama Iran ba, iri-iri daban-daban, saboda haka a siyasance su Amerikawa za su murna, za su farin cikin ganin cewa sun lashe wannan wasa. Ana ganin cewa tun daga halin da ake ciki tsakanin Amerika da Rasha ba a jituwa, to wannan ƙwallo kamar kare jini, biri jini ne ya kamata a yi shi, a kece raini. To Allah dai ya nuna mai rabo ya yi nasara kan wannan wasa. Bugu da ƙari kuma domin tsaban nuna siyasan a ciki, wato hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar Amerika da ita gwamnatin Amerika da masu hannu da shuni da yawa sun yi ma 'yan wasan Amerika alkawarin don kishin da ke tsakanin Amerikawa da mutanen Iran, idan har suka ci wannan wasa akwai wani tagomashin kyauta mai yawan gaske wanda yake jiran su. To wannan kyauta ku zai zo ga hannunsu za su samu.
Ta wani fanni 'yan wasan Iran suka burge ka, kuma ta wani fanni 'yan wasan Amurka suka burge ka?
A inda wato duk wanda ya kalli wannan wasan zai ga cewa Amerikawa wato sun dinga stinging, wato sun ta harbin 18 ɗin Iran, sun ta kai musu hari, sun ta kai musu hari, inda Allah ya ba su sa'a harin da suka dinga kaiwa a ƙwallaye ɗaya-ɗaya-ɗaya, mun yi lissafin abin da suka ɓarar wajen ƙwallo biyar, kamar yadda su ma Iran sun ɓarar da ƙwallo sun kai guda uku ko huɗu. Abin da kuma ya ba kowa sha'awa a nan a Amerika, yadda 'yan wasan Amerika suka ɗauki wasan, akwai coordination, wato haɗin kai, wannan ya ba wannan, wannan ya taɓa ya ba wannan, kamar yadda dai wasan Brazil ba su cika buga ta a sama ba tun harba tamati. In kaga ƙwallon sun gara ta taje gurin wannan. Sannan ga su kuma wato dakarun tsaron gidan Amerika sun yi bakin ƙoƙarinsu, sun iyaka ƙoƙarinsu su kare mutuncin ci ɗayan nan da suka samu suka yi. Wato harin da dai Iran ta kai ba wani hari ne mai yawa ba ma Amerika, abin da ya ba da sha'awa kenan. Sannan kuma dukkansu abin da ya ba sha'awa daga Iran ɗin zuwa su Amerikawa sun nuna bajimta wajen ɗa'a. An san ba a samu red card ba, an samu da yellow card a nan da can, wato saboda wani mugunta ko tura wani da gangan ko ba da gangan ba. To wannan ya ƙayatar sosai a wannan wasa. Kuma kusan ƙarshen wasa wajen minti 86 ko da 8 na wasan Allah ne kawai bai ba Iran sa'a ba da sun rama wannan ci da aka musu goalkeeper wato mai tsaron gidan America kwallon nan ko aka dan zungura ta wuce Allah ya taimake su dakarun masu tsaron gida na America ya maida kwallon baya ya tare bacin haka da wannan kwallo ta shiga raga da an yi daya da daya an yi changeros to sai Allah ubangiji ya tsaya da wasa dai akan daya mai ban haushi tilo sannan Amerikawa suna murnan sun samu shiga zagaye na biyu a wannan cin gasan kofin duniya
Malam Garba Suleiman kenan dan asalin Najeriya mazaunin Boston a nan Amerika to a ranar Asabar 3 ga watan Disamba Amerika za ta kara da Netherlands a zagayen 16 a filin wasa na Khalifa International Stadium masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amerika na wannan mako yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka wajen hada wannan shiri sai bakonmu Malam Garba Suleiman da kuma Julie Lesus Gershid da ta hada shirin Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu